sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 5 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Ibrahim ba mu kanan labarai.
To Hadiza, kasashen kusurwa da Sabiya sauranta ba hannu je jama'a a birnin Washington DC. Kan wutar jijiyar da Amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakanin su. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kare yunkurinta na kare zaben shugaban kasa da za a yi watan Nuwamba daga katsalandan din kasashen waje. Sannan jami'ai a kasar Bangladesh sun ce mutane akalla 11 sun mutu sanadiyar wata fashewa wanda ake ganin musababin ta shine sacewar iskar gas.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da cewa ta karbi samfurin rigakafin cutar coronavirus daga kasar Russia.
So far, 22 sites from 13 states have been registered for the trial, and the necessary regulatory approvals from NAFTA and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence.
Haka kuma ga dukkan alamu za a kai ruwa rana tsakanin haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta Najeriya da mahukuntan ƙasar dangane da tsarin farashin man fetur da wutar lantarki.
Muhimmin abin da ya kamata Lagos a halin yanzu da magana a kai shi ne a tsayin da kashin farashin faruwar naira. In an tsaye da faruwar naira din nan duk abin da ake so duniya za a yi.
Za kuma mu gazzaya kasar Ghana inda kasar da Najeriya ta Ghana don su daidaita hulɗar kasuwanci da alaƙar diflomasiyya tsakanin su.
The historic bilateral meeting recounted the long-standing friendship between the two nations which existed prior to the independence of Ghana.
Bari mu kebi kuma nan tafa da shirin a dawo lafiya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin ji yadda duniya ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasashen Kosovo da Sabiya sun rattaba hannu je jama'a a birnin Washington DC kan wata jejeniyar da Amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakanin su. Yarjejeniyar wacce aka cimma bayan tattaunawar tsawon kwanaki biyu ta kuma tanaji kulla dangantaka tsakanin Isra'ila da Kosovo da kuma mayar da ofishin jakadancin Kosovo zuwa birnin Kudus. Shugaba Donald Trump, wanda shi ma ya rattaba hannu kan yarjejeniyar a hidimar da aka yi a fadar White House, ya kira yarjejeniyar abar tarihi, ya kara da cewa bayan wani tarihi mai cike da tashin hankali da masifa da kuma shekarun da aka shafe yarjejeniyoyi na kasa yiwuwa, gwamnati na ta bullo da wata sabuwar hanya ta dinki barakar ta wajen mai da hankali kan hanyoyin kirkiro ayyukan yi da kuma bunƙasa tattalin arziki. Kasashen biyu sun kai ga samun wata matuƙar ci gaba a fannin dangantaka a cewar Trump. Fadar shugaban Amurka ta White House na kare yunkurinta na kare zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba daga katsalandan din kasashen waje bayan wasu bayanan da ke nuna cewa wasu 'yan Rasha na aran kalaman da Trump ke amfani da su wajen gargaɗin da ya yi ta yi akai-akai game da yiwuwar yin maguɗi a zaben. Za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare sahihancin zaben, abinda mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro Robert O'Brien ya gaya ma manema labarai kenan jiya jama'a. Ya ƙara da cewa fadar White House da kuma shi kansa shugaban ƙasa sun ɗau matakan da ba a taɓa ɗaukawa ba don kare zaben na watan Nuwamba. Ya kuma ƙara da cewa mun bayyana ƙarara ga China da Russia da kuma Iran da ma sauran da ba a bayyana su a fili ba, cewa duk wanda ya yi yunkurin katsalandan a zaben Amurka zai fuskanci sakamako mai tsanani. Jami'ai a ƙasar Bangladesh yau Asabar sun ce mutane akalla 11 sun mutu sanadiyar wata fashewa wadda ake ganin musababin ta shine sacewar iskar gas a wani masallacin da ke wajen birnin Dhaka a jiya jama'a lokacin sallar magariba. Jaridar Dhaka Tribune ta ce ana kan jinyar mutane 26 a asibitin ƙasa na Sheikh Hasina da ke birnin Dhaka waɗanda abun ya rutsa da su na da ƙunar wajen kashi 60 cikin 100 zuwa 70 cikin 100 a jikinsu, a cewar babban jami'in ofishin 'yan sanda da ke fulla Aslam Hussein. Mataimakin daraktan hukumar kashe gobara ta Narayangach Abdullah Al-Arifin ya ce da alamar dukkan iya condition 6 na cikin masallacin sun yi bindiga. Ya ce jami'an kwana-kwana na ganin iskar gas ce ta sace daga wani bututu kuma ta taru gashi kuma tagogi na rufe a lokacin.
Madalla, to kamar da kuka ji a farkon shirin, gwamnatin tarayyar Najeriya ta faɗar da cewa ta karɓi samfurin rigakafin cutar coronavirus daga ƙasar Rasha. Jakadan Rasha a Najeriya Alexei Shabrashin ne ya miƙa wa ministan lafiyar Najeriya Asagi Ehanerin rigakafin a yayin ziyarar da ya kai ma'aikatan lafiya Abuja. Wakilin sashen Hausa Madina Nauda na ɗauke da rahoton.
Wannan bayani na karɓar rigakafin na kunshe ne a cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawun ma'aikatar kiwon lafiya Olujimi Oyetomi. Sanarwar ta ce ba tare da ɓata lokaci ba za a miƙa rigakafin ga hukumar kula da ingancin abinci da magunguna NAFDA da cibiyar binciken magunguna ta Najeriya da wasu hukumomi don tabbatar da ingancinsa kafin a duba yiwuwar amfani da shi. A kwanakin baya kaɗan ne jagorar kwamitin ko ta kwana da shugaban ƙasa ya kafa Dr. Sani Aliyu ya ce sun fara yin gwajin wasu magunguna a ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar ta coronavirus, inda ya nazari cewa an riga an keɓe rukunai 22 da ke yankuna 13 na ƙasar don gudanar da gwajin.
So far, 22 sites from 13 states have been registered for the trial, and the necessary regulatory approvals from NAFTA and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence.
Amma hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta ƙasa NCDC ta ce cutar COVID-19 ta sake harbin sabbin mutane 156 a faɗin ƙasar. Wani abu da shugaban kwamitin ko ta kwana kuma sakataren gwamnatin ƙasa Boss Gida Mustapha ya ba da shawara da kakkausar murya cewa mutane su riƙa bin umarnin kariya domin cutar tana nan bata tafi ko ina ba.
Batun corona ba inda ya tafi ba, yana nan. Dan mutane suna zato a gida, a cikin karkara, a cikin jihohi akan cewa corona, maganan corona ya kare. Ba gaskiya a cikin magana. Corona yana nan kuma yana kama mutane kuma yana kashe mutane. Don haka dole mutane su yi la'akari da wannan magana. Akan cewa babu magani, babu vaccine, abinda yake hannunmu a yanzu shine waɗannan shawarwarin nan da muka bayar na cewa dan zaka fita ba ka tabbatar kana da wani kunshi bisa hancinka da bakinka, abinda ake kira face mask. Kuma in zaka tafi ko ina ka je ka nemi ruwa ka wanke hannunka da sabulu. Dan baka da wannan akwai abinda ake kira sanitizer, ana sayar da su ko ina. Kuma muka ce kar a bude gun aiki ko inda ake waɗansu sana'o'i sai an tabbatar akwai waɗannan abubuwa. Mun ba da shawara kuma kara jama'a su cinkusu a gudaya dan zaka fita, dan zaka tafi aiki ko zaka tafi waɗansu ziyara, a tabbatar akwai dan ili tsakaninka da mutane. Ba dole bane sai ka fita dan baka da dalilin fita. Jama'a su sa hankali akan cewa corona tana nan, kuma to corona kaman barawo ne, yana duba kawai lokacin da zaka ce ka kauda kanka, lokacin ne zaka gaba la'in corona. Fata na shine akan cewa zamu dauki waɗannan shawarwari wanda muke bayarwa da muhimmanci, mu yi abin da zamu kare kanmu, zamu kare iyalanmu, kuma zamu kare ƙasa.
A cewar alƙaluman da hukumar NCDC ta fitar, ya nuna cewa mutum sama da 54,000 ne suka kamu da cutar, sannan kimanin mutum sama da 1,000 ne suka riga mu gidan gaskiya a sakamakon kamuwa da cutar COVID-19. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya.
To Hadiza, yau Asabar India ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar COVID-19 wajen 86,432, wanda ya sa adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar ya kai wajen 4,023,179 a cewar jami'ar Johns Hopkins. Ƙasashen Amurka da Brazil ne kaɗai suke da masu cutar fiye da India. Amurka ce ta ɗaya a yau masu cutar ta COVID-19 da jimlar 6,202,080, sai kuma Brazil mai 4,491,801 a cewar jami'ar ta Johns Hopkins. A ƙasar Mexico kuma cutar ta corona ta yi matuƙar ɓarna, ta yadda ma a wasu ƙananan hukumomi ana fama da ƙarancin certificate na mutuwa. Jami'ai a ƙasar ta Mexico sun ce sai da ma aka sake buga sabbin certificate na mutuwa wajen 1,000,000. cutar ta COVID-19 ta hallaka mutane 66,561 a kasar ta Mexico, wanda don haka ta zama ta hudu bayan Amurka da Brazil da India bisa ga bayanan jami'ar ta Johns Hopkins. Amurka ta samu mace-mace wajen 187,768, Brazil 125,502, India kuma 69,561 a cewar jami'ar Johns Hopkins. A labarin masu ayyukan ceto na ci gaba da bincike a yau din nan Asabar, saboda yiwuwar samun wani da rai a ƙarƙashin baraguzan wani ginin da ya ruguje a mummunar fashewar nan ta watan jiya, wadda ta auku daura da tashar jirgin ruwan Beirut. An fara wannan binciken tun da yammacin shekarun jiya Alhamis, bayan da wani kare na tawagar ayyukan ceto na ƙasar Chile ya ji wani sautin numfashi a ranar da ta gabata yayin wata zagaya a unguwar Gemaze. Wata na'ura ta tabbatar cewa numfashi ne, kimanin wata guda bayan da babbar fashewar nan ta ranar 4 ga watan Agusta ta kashe mutane akalla 191 bayan ga dubban da ta raunata tare kuma da firgita kasar baki daya. Amma kuma duk da daddaga baraguzai da yawa da aka yi ta yi, har yanzu tawagogin masu ayyukan ceton sun kasa samun inda sautin numfashin ke fitowa kamar yadda aka gani a na'urar. Kasar Lebanon dai ba ta da kayan aiki na zamani da kwarewa da har za ta iya gudanar da manyan ayyukan ceto, to amma ƙwararru daga ƙasar Amurka da Chile da Faransa na taimakawa. A ƙarshe, shugabar 'yan adawar Belarus Svyatlana Tsikhanouskaya ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya jiya jama'a da ta kawo ƙarshen tauye haƙƙin ɗan adam a ƙasar ta, wata ɗaya bayan da sakamakon zaben da ake takaddama a kai ya sanadin kama dubban masu zanga-zangar lumana. Abin da ƙasar ke bukata mai sauƙi ne, abinda Tsikhanouskaya ta gaya ma taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi ta bidiyo kenan daga ƙasar Louisiana, inda ta gudu bayan da aka bayyana sakamakon zaben ranar 9 ga watan Agusta. Ta ce a gaggauta kawo ƙarshen tashin hankali da kuma barazanar da gwamnatin ƙasar ke yi, a gaggauta sakin dukkanin fursunonin siyasa, a kuma gudanar da zaɓe cikin adalci da gaskiya. Tsikhanouskaya ta kuma yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi Allah wadai da nuna ƙarfin tsiya da jami'an tsaron Belarus ke yi ma masu zanga-zangar, ta kuma kira taro na musamman na ɓangaren kare haƙƙin ɗan adam, ta kuma tura tawagar saka ido a Belarus don kula da abin da ke faruwa.
Frank Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga dukkan alamu za a kai ruwa rana tsakanin haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya da mahukuntan ƙasar dangane da ƙarin farashin man fetur da wutar lantarki. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Ƙungiyoyin ƙwadago na Najeriya sun ɗaura ɗamarar yaƙi da wannan matsayi na ƙarin farashin man fetur da kuma ƙarin farashin wutar lantarki da mahukuntan ƙasa suka yi a daidai lokacin da 'yan ƙasa suke ci gaba da yin tir da Allah wadare akan halin ƙuncin da wannan ƙarin farashin zai iya haddasa su a kai. Ko da yake haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago tana nazari tare da tsara hanyoyin da za ta bi domin ƙalubalantar wannan matsayin da ta cimma, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin sufuri na Najeriya Alhaji Suleiman Ɗanzaki ya bayyana min cewa wannan tsari fa shi na da matsala.
Muhimmin abin da ya kamata Lego a halin yanzu ke magana a kai shi ne a tsaye da tashin farashin faduwar naira. In an tsaye da faduwar naira din nan duk abin da ake so duniya za a iya yi, amma farashin duk abin da ka da ka jingina shi da farashin naira sai ka ce wa naira ta zama kamar ruwa. To abin da ya kamata a yi fa'aikin kenan ba a ba fada kenan a kai ba maganan karin wannan karin wancan karin wancan ba. Yau har maganan nan da ake yi ba kuɗin jirgin sama bai wuce 1,000 ba zuwa London na dala. To amma in ka kai shi ga naira sai ka ga kusan miliyan guda.
Cigo mai sharhi kan al'amura wato Alhaji Mahadi Shehu ya yi min ƙarin haske dangane da abubuwan da 'yan ƙasa suka fahimta akan wannan ƙarin farashi na wutar lantarki da man fetur da gwamnatin Shugaba Buhari ta yi.
wannan ƙarin mai da ƙarin kudin wuta da ƙarin haraji da ake mana insha Allah alheri ne ga ƴan Najeriya akalla ya ta da masu bacci da masu gangadi da masu dindimi da waɗanda suke ganin kullun dai a karaba da guri insha Allah mun samu sikeli yanzu ba mai ƙarin zuwa ya kalli idanunmu ya ce mana ni mai gaskiya ne ku bani mulki ko ina tausaya muku ku bani mulki ko zan taimake ku ku bani mulki ko zan gina ƙasa ku bani mulki an wuce wannan wurin rariya za mu sa mu tace kasu
amma madi in ka dubi na lurorin da kasar ke ciki ba ganin wajibi ne tilin ne ya zama cewa a bar kasuwa ta yi tasiri a gurin sanya farashin wutar lantarki da man fetur kuma matsayi ne da ƴan kasuwa ma suka goyi bayan a yi shi domin a warware ɗansu matsaloli da ke faruwa a wannan ɓangare na ƙasa
idan ka ci ana sai da mai naira 300,000 a London mallakar mota a London zaɓi ne na jin da kisan dukkan da za ka shiga a cikin London akwai mota tashi akwai bus akwai jirgin ƙasa akwai abubuwa daban-daban wanda ingantattu ne amintattu ne sanannu ne idan aka yi time table na bus na shekara ɗaya ba a samun ɗaya time na minti ɗaya cikin shekara guda ɗaya kasar da babu wani hanya ta transportation a Najeriya shine za ka compare da mu mun ka kwanta mu da London nan South Africa da ake cewa fa barka sai da mai naira 380 shi ma an rena mana wayo idan kana South Africa in dai kai da kai ne kanka kyauta ke zuwa makaranta da kai da iyalin ka fa kuke zuwa asibiti hanyoyin ku suna da kyau kuna da wutar lantarki za ka haɗa da Najeriya wannan wurin bugun ya mana yawa ba shugabanci na kirki ba kwanciyar hankali babu tsaro ga talauci ga yunwa ga fatara ga ƙarin haraji ga shugabanni sun bai da mutane ba san abin da suke ba ta sauraron kowa a lokacin da ga mana cewa shi ga karabar kudin mai daɗin gobe sun zuwa a ƙara kudin mai a ƙara kudin wutar sai an kai lokacin da su kai za su iya sayan man su kai za su iya sayan wutar ranar man da ranar kasar za mu ga wanda su yi su
Alhaji Mahadi Shehu kenan mai shehikan al'amura a Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
Madalla a gaida Umar Faruk Musa yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Ghana Kasar sun gana da Najeriya don su daidaita hulɗar kasuwanci da alakar diplomasiya tsakaninsu sakamakon tattaunawar kwana biyu da aka yi tsakanin kakakin majalisar Ghana da wakilin majalisar wakilai ta Najeriya a Ghana ga Ridwan Abbas dauke da rahoton
A cikin wata sanarwar bayan taro Accra da Abuja sun nuna cewa dan izar diplomasiyyar tsakanin majalisun gaba za su samar da wata hanya bisa shari'a da za ta kai ga kafa dokar kawanci tsakanin Ghana da Najeriya sa'an nan za a saki nazarin dokar GIPC ta shekara ta 2013 doka mai lamba 865 da yake bayar da ƙarin haske akan sanarwar bayan taron a kawun majalisar dokokin Ghana Cyril Otanensi ya ce kakakin kasashen biyu sun nanata buƙatar ƙarfafa dangantaka tsakanin su
The historic bilateral meeting recounted the long-standing friendship between the two nations which existed prior to the independence of Ghana and Nigeria
kawance na tarihi yayi tuni da irin danganta da ke tsakanin kasashen guda biyu tun gabanin samun independence da kuma gasar da ke tsakanin safagen wasan ilimi da sauran dai kada a da lalata wannan tarihi sai dai a yi kokarin inganta shi domin amfanin kowa taron ya amince cewa taron waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a fagen tire don ba su la'akari da irin hasarar da Ghana ke yi musamman sashi na 28 na dokar GIPC ta shekara ta 2013 doka ta 865 wacce ta shimfiɗa hali inda waɗanda ba ɗayan Ghana ne ba za su iya gudanar da harkokin kasuwancinsu ƙungiyar 'yan tiredar Ghana ce ta kulle shagunan 'yan Najeriya da ke sayar da kananan kaya saboda sun saba wa dokar GIPC sashi na 28 wacce ta keɓe tiredin kananan kaya wa 'yan Ghana kawai wannan ya jawo tashin jijiyoyin wuya a fagen tiredin inda 'yan tireda na Ghana sun ka nuna rashin amincewarsu da 'yan kasashen waje a wannan fagen kakakin majalisar dokokin Najeriya Femi Bajamiamila ya jagoranci wata tawaga mai karfi zuwa Ghana na tsawon yini biyu ziyara ce da takwararsa na Ghana Professor Michael Kwe ya shirya don samun bakin zalin warware rikicin
ne. The issue at hand is basically misconceptions, misinformation, misinformations that are for people, perhaps the media on both sides.
Duk abin da suka biyo bayan nan rashin bada labarin gaskiya ne da kuma zato a wurin ɗan jarida da ba su bada labarin gaskiyar abin da ke faruwa a Ghana. Ni dai maganar mutanen Najeriya ake yi. Mun samu lokaci mun waye wa mutanen mu kai akan yadda dokokin kasuwanci suke sa'annan kuma mun amince a yi duk abin da ya kamata yadda za a tabbatar da ci gaban dangantaka da ke tsakanin kasashen guda biyu. Shugaba Akufo-Addo ya yi alkawari zai duka na yi don tabbatar da karfafa da daddan dangantaka da ke tsakanin Ghana da Najeriya. Duk abin da ka faɗa min sun bani sha'awa to amma dokoki na kasuwancin Ghana da Najeriya ina jin su ya kamata mu duba yadda za a ci gaba da zuba jari cikin kasashen namu guda biyu. Ya kuma bada tabbacin cewar diyan Najeriya a Ghana za su yi zaman su lami lafiya. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla a gaidar Ridwan Abbas. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda don baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A cikin wannan mako ne kasashen duniya da dama suka bude filayen saukan jiragen saman kasa da kasa domin fara jigilar matafiya bayan fama da kasashen duniya suka sha a yaki da barkewar cutar coronavirus wanda ta kama sama da mutum miliyan 26 kana ta halaka kusan mutum 900 a fadin duniya. Kasashe masu tasowa kamar Najeriya da Ghana su ma sun bi sawu wurin bude jigilar jiragen sama bayan rufe filayen saukan jiragen sama ga kamfanonin jiragen saman kasa da kasa. To a yau da Najeriya ke bude jigilar jiragen gin saman kasa da kasa bari kai tsaye mutuntubi wakilin sashen Hausa Halima Abdurrauf daga birnin Abuja mu ji halin da ake ciki a Najeriya.
A halin yanzu dai yau aka tsara za a fara jigilar fasinjoji daga kasashen duniya zuwa Najeriya ga kamfanonin jiragen sama waɗanda aka ba su damar shigowa da waɗanda aka haramtawa. Amma da muka kai filin tashi da saukar jiragen sama na Nambi Azikwe da kwarin tarayya Abuja sai muka yi magana da hukumomin filin jirgin suka ce ai yau ba jirgin da zai sauka a Abuja akwai na Lagos sai suka yi mana bayanin cewa duk wanda zai zo Najeriya yanzu dole sai ya yi gwaji a kasar da zai taho daga nan. In ya yi gwajin sai a bashi shedar ya yi gwaji wanda bai fi kwana 1 2 3 da ya yi gwajin ba. To in ya bada wannan shedan gwajin sai a ce ya bada deposit daga kasar da zai zo cewa in ya shigo Najeriya ma zai yi gwaji wanda daga nan in ya shigo za a bashi damar ya je gidan shi ko hotel ya killace kanshi na tsawon kwanaki 7 bayan nan sai ya dawo a mishi gwajin. Ga asibitocin da aka tsara su za su rika gwajin domin tabbatar da cewa mutum bai dauke da wannan annobar corona.
To shin wannan gwajin da ake yi gwamnati ne take daukar nauyi koko a su matafiyan ne za su dauki nauyin kansu?
A matafiya ne za su dauki nauyin kansu kamar yadda shi babban director hukumar fund wato waɗanda ke kula da zurga abubuwan da suka shafa zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya za su yi suka ce su za su riga biya kuɗin in dai za su shigo Najeriya. Kuma tun daga can ƙasar da za su taho shi ne za su ba da kuɗin da aka tsara cewa za ka biya domin maka gwaji in ka shigo gida Najeriya.
To ko nawa ne kuɗin zai kama?
Ya ce dai shi bai san nawa ne takamaiman kuɗin da aka sa ba amma dai zai yi tambaya sai ya kira ya faɗa mana amma dai akwai kuɗin da suka riga suka takayyade cewa shi ne za a riga biya.
To sai dai kuma akwai batun da ake yi hukumomi a Najeriya sun haramta ma wasu kamfanonin jiragen sama shigowa Najeriya duk da cewa an buɗe kofa ga kowane jiragen sama na ƙasa da ƙasa. To menene cikakken bayani akan wannan batu?
To akwai jiragen sama da gwamnatin Najeriya ta haramta su shigowa Najeriya duba da yadda wasu kasashen kamar yadda gwamnati ta bayyana su ma suka hana jiragen Najeriya keta hazo zuwa kasashen su wai saboda suna tsoron akwai sakaci wajen yaki da annobar coronavirus a Najeriya kuma mai yiwuwa mutane za su iya shigowa kasashen su su kuma su yi gwajin ba sun yi irin ko sun yi tuwa-tuwa aka samu aka shigo da su can. To shi yasa su suka haramta wa Najeriya. To a matsayin kamar ramuwa kenan wai shi ne Najeriya ma ta ce ita ma za ta hana waɗannan kamfanonin jiragen saman yin ta hazo zuwa kasashen da su ma akwai dalilan da yasa su suka dauki wannan mataki wanda ya hada da akwai kasashen da wannan annobar corona ta fi kamari a wajajen su kaman a Faransa sun ce sun hana wato Air France zuwa kasan KLM kamfanin jirgin saman Etihad Rwandair Lufthansa TAAG Angola Airlines Air Namibia da Royal Air Maroc duk an hana su shigo ba Najeriya halin yanzu da kila nan gaba za a dage wannan halaccin
to ya bacin su ɗan Najeriya kuma da za su ƙetare zuwa su kasashen
eh to daman gwamnati ta ce kamar yadda wasu kasashen su suka tsara a nan za a yi musu gwaji kafin su tafi kuma za a ba su shedan sun yi gwajin annobar corona in suka ba su sheda in suka kai can kamar yadda ɗan Najeriya za su biya kuɗi a sun za su dawo gida su ma za su bayar da kuɗin da za a musu gwaji da zarar sun isa kasar da za su tafi
Tumada za a gaida Halima Abdulrauf daga birnin Abuja. Tun a cikin watan Maris ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin rufe filayen jiragen sama da kamfanonin jiragen saman kasa da kasa domin daƙile yaduwar cutar coronavirus a cikin kasar. Haka zalika aka dakatar da jiragen sama na cikin gida daga jigilar fasinjoji wanda tuni aka ba su daman fara aiki makonni biyar da suka shuɗe yayin da kasar ta bi sawun sauran kasashen duniya a yaki da annobar. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shiri na adawo lafiya inda za mu duba batutuwa da dama musamman akan jigilar jiragen saman kasa da kasa. Yanzu a madadin Halima Abdulrauf da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma adawo lafiya.
Da a gaida Baba Makeri yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice
kasashen Kosovo da Serbia sun rattaba hannu jiya jama'a a birnin Washington DC kan wata jejeniyar da Amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakanin su yarjejeniyar wacce aka cimma bayan tattaunawar tsawon kwanaki biyu ta kuma tanaji kulla dangantaka tsakanin Isra'ila da Kosovo da kuma yadda ofishin jakadancin Kosovo zuwa birnin Kudus fadar shugaban Amurka ta White House na kare yunkurinta na kare zaben shugaban kasa da za a yi a watan Nuwamba daga katsalandan din kasashen waje bayan wasu bayanan da ke nuna cewa wasu ƴan Rasha na aran kalaman da Trump ke amfani da su wajen gargadin da yayi ta yi akai-akai game da yiwuwar yin magudi a zaben za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare sahihancin zaben abin da mai bayar da shawara ga kasa kan tsaro Robert O'Brien ya gaya ma manema labarai kenan jiya jama'a jami'ai a kasar Bangladesh yau Asabar sun ce mutane akalla 11 sun mutu sanadiyar wata fashewa wadda ake ganin musabbabin ta shine sacewar iskar gas a wani masallacin da ke wajen birnin Dhaka a jiya jama'a lokacin sallar magariba jaridar Dhaka Tribune ta ce ana kan jinyar mutane 26 a asibitin kasa na Sheikh Hasina da ke birnin Dhaka waɗanda abin ya rutsa da su na da kunar wajen kashi 60 cikin 100 zuwa 70 cikin 100 a jikin su a cewar babban jami'in ofishin ƴan sanda da ke fulla Aslam Hussein yau Asabar India ta bada rahoton samun sabon kamuwa da cutar COVID-19 wajen 86,432 wanda ya sa adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar ya kai wajen miliyan 4,023,179 a cewar jami'ar Johns Hopkins. A labarin masu ayyukan ceto na ci gaba da bincike a yau ɗin nan Asabar saboda yiwuwar samun wani da rai a ƙarƙashin baragozon wani ginin da ya ruguje a mummunar fashewar nan ta watan jiya wadda ta auku daura da tashar jirgin ruwan Beirut.
Toma sauraro a nan za mu dafa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Ibrahim Almasi Garba da ya taya da gabatarwa. Sai Dan Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku. A huta lafiya. Ma assalamu.